kuma ana cuta maka amma kai hakuri ko wa qala aidan kuma yace kul kace man kharaja ala imami zi sultan duk wanda yayi tawaye ga wani shugaba ma'abuci iko illa kana mata wallada sai ya zamanto abinda zai aifar ala fi'lihi akan wannan aikin nashi na tawaye mina sharri na sharri a'azam ya fi girma min ma tawallada min alkhairi abinda ya aifar na alkhairi ko eh wa qala ibnu abdul barr ibnu abdul barr yace fasbir kai haquri ala ta'ati al-imam al-ja'ir akan yin biyayya ga shugaba ja'iri awla yahi min al-khuruj alayhi dai mushi tawayi li'anna fi munaza'atihi dan a cikin jayayya da shi wal khuruj alayhi dai masa tawayi istibdal al-amni bil khawfi sai a canza zaman lahiya da tsoro wa iraqati ad-dima'i da kuma zubar da jinanan waɗanda ba su ci suka sha ba wan tilaqi aidi duhama da kuma sakin hannayen wawaye sai su shiga su yi ta abinda suka ga dama ko wata biyitil garati alal muslimina wal fasad sai a kwana da kai hari akwan ana kai hari ga musulmi da kuma bata musu dukiyoyin su fil ardi a cikin kasa wa hadha a'zam wannan yafi girma min as-sabr ala jawr al-ja'ir daga hakuri akan zaluncin ja'irin shugaba ko fa mafsadatu as-sabr banna tayin hakuri ala zulmil wulati akan zaluncin shugabannu a khaffuta hi sauki bi kasirin da yawa min mafsadatin kilabil amni daga bannar juya infilatil amni rasa zaman lahiya wa zuhurul fitani bayyanar fitintunu wa ta'attulil masalihi da kuma lalacewar dukkan abubuwa waɗanda suke na maslaha qala amru bin al-as amru dan as yace libnihi ga ɗansa radiyallahu anhuma yace ya bunayya ya ɗana ihfaz anni ma usika bihi ka tsare ma'ana ka kiyaye daga gare ni abinda zan ma wasiya yace imamu adilin shugaba adali khairun min matrin wablin yahirwa mai tsananin zuba alheri wa asadun hatum sannan zaki wanda yake mai kai hari khairun yafi min imamin zalumin yahi shugaba azzalimi wa imamun zalumun gashum shugaba wanda yake mai zalunci sannan kuma mai rihe mutane da zaluncin shi khairun min fitnatin tadu yahi fitina da zata dawama ko wa ala hadha alfiqh akan wannan fiqh kana tatbiqat a'immatu sunnah zartarwa tashu ma'ana malaman sunnah yake akai haka suke dabbaka shi qala abul haris ahmad as-sa'id abul haris al-ahmad as-sa'id yake cewa sa'altu al-imam ahmad na tambayi imam ahmad bin hanbal fi amrin kana hadasa fi baghdad a cikin wani al'amari da ya faru a baghdad wahum qaumun bil khurush wasu mutane ne waɗanda suke da aqidar tawayi fa qultu sai nace ya aba abdullahi ya kai baba abdullahi ma taqulu fil khuruj ma haula il qaum ni zaka cewa game da huta tare da waɗannan mutanen fa ankara zalika alaihim sai yayi musu inkari waja'ala yaqulu sai yana cewa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah ad-dima'u ad-dima'u jinane jinane na mutane da za a zubarwa a cikin wannan tawaye yana da yawa ko la ara zalika yace ni bana da wannan ra'ayin wala amiru bihi kuma ban bada umarni ayi as-sabru ala ma nahnu fihi mi hakuri akan abinda muke ciki na tsanani khairun min al-fitnati yahi fitina yusfaku fiha ad-dima'a da za a zubar da jinane a ciki wa yustabahu fiha al-amwat a halitta dukiyoyin mutane wa yuntahaku fiha al-maharib a riƙa ketata abubuwa al-hurma a ciki sai a riƙa kama mata ana zina da su ana abin da ya kama da wannan amma alimta ma kana an-nasu fihi shin baka san abinda mutane suke cikin shi ba, ya'ani yana nihin ayyamul fitna, lokacin fitina. Qultu, sai nace wan nasul yawma alaysa hum fi fitnatin ya aba abdullahi, to yau ma mutane ba suna cikin fitina ba ya kai aba abdullahi. Qala, sai yace wa in kana, in ma ya kasance mutane na cikin fitina a yau ma, fa inna ma hiya fitnatun khassa, fitina ce kebantacciya. Fa idza waqa'a as-sayf, in aka kai ga dokan makami ko ammatul fitna, sai fitinan ma'ana ta game kowa da kowa. Wankata ati subul, kuma dukkan hanyoyi sai su yanki. As-sabru ala hadha, yin haƙuri akan wannan ko ma'ana yuslimu laka dinuka khairul laka, yaslamu laka dinuka khairul laka, addinin kai ya samu amintuwa yahi alkhairi gare ka. Saboda in babu zaman lahiya ko addinin ma baka samu kai. Wa man ta'ammala tarikhal muslimin, duk wanda ya lura da tarihin musulmi, fil mashriq wal maghrib, a mashriq ma'ana mafudin rana da mafadarta, ko alima zai san annahu ma min muawwil, babu wani wanda yake mai juyawa, mai juya fahimtar magabata, hadama fattaka hadamun ma min muawwil, babu wani wanda yake mai tawili face ya zamanto hadamun fat, yani haddama fattaka bil muslimin, sai ya roshe ya kekketa musulmi. Wa shattata juhudahum, ma'ana ya kekketa, ya rarraba kokarinsu. Wa ad'afa quwwatahum, sannan kuma ya raunanar da ƙarfinsu. Wa farraqa saffahum, sannan kuma ya raba sahunsu. Wa auqa bainahum al'adawata, sai ya sanya kiyayya a tsakaninsu. Sannan mi za su shiga juna, duk mai irin wannan tawilin ne, kahin ma'ana yayi wannan tawilin har mutane su gane su, duk sai yayi waɗannan abubuwa. Kenan yanzu kiyayya ta shiga, shikenan sai a kama hada. Wa akhara nahdatahum, kuma irin wannan zai, mi ake cewa, zai dakatar da ci gabansu. Da inda ba a zaman lahiya ba magana ci gaba kuma. Akhdaru min harakatil khuruji ala salatin, ko ma'ana dama a ce haka ya faru ya yi zama hadari, ma'ana akhdaru min harakatil khuruji ala salatin, ya yi zama hadari game da mi yi wa shugabannu tawaye. Wal muta'ammil, wanda zai lura da wannan, fi dawafi'is ma'ana siwa, a cikin abubuwan da mai ake cewa ‘yan tawaye suke yi don tunkuɗe wasu abubuwa, ya judu zai samu anna kasiran minhum, da yawa daga cikinsu kana hadafuhu hubbur ri'asa, manufarsa kawai shugabanci ne yake so. Duk wanda za ka ya zo da wannan, galibi shugabanci ne yake so. Wal istihwad, yani ala duniya, da kuma neman duniya. Wa in kanu yukhfuna hadha, ko da yake suna boye wannan, bi aba'ati ad-dini, da abaya ta addini, riga ta addini. Wa yafauna shi'ara al-islahi, sai suna daga alama ta cewa giyara suke so. Wal qada'i ala zulmi, suna cewa manhusu shine su gama da zalunci. Falamma tamakkanu, duk lokacin da suka samu dama, fa'alu aina ma kanu yanhauna anhu, ainihin abinda da suke hana sai su zo su suna yi. Walam yaslimu min fitnatil jahi wa fitnatil mali, su bu samu amintuwa ba daga fitinar neman matsayi ko kuma fitinar dukiya. Kama waqa'a lil abbasiyin, kamar yanda ya abku ga abbasiyin, hina saru alal umawiyin, lokacin da ma'ana suka abin nan tawaye wa yani umawiyin wal muwahhidin, hina saru da kuma muwahhidin, hina saru alal murabitin, lokacin da suka yi ma murabitin tawaye. Duka in ku karanci tarihi za ku ga irin abubuwan da suka faru da kuma irin fitintunun da aka samu kai a kai. Sanda haka wa ahkam wa aslam, abinda yahi kyau, abinda yahi zama daidai manhaj litta'amuli ma'a zulmil wilad, ma'ana manhaji na zamantakewa tare da zaluncin shugabannu, wasti itharahum bi amwalil muslimin, da zaben kansu da suke yi da dukiyoyin musulmi suna cin ma'ana karan su babu baka huwa manhaj ahlul hadis shine abin manhajin ahlus sunna fi sabri wajen hakuri ala zulmihin akan zalincin su wa adami munaza'atihim da rishin jayayya da su wa luzumi ta'atihim fil ma'ruf da kuma luzumta yi mushi da'a a cikin abin da addaide qala ibnu taymiya yace madhhabu ahlul hadisi madhhabin ahlul hadisi mutanen malaman hadisi sunan ahlus sunna tarkul khuruj bil qital shine rishin yin tawaye da yaqe alal muluki akan masu mulki albughat wa inda suke azzalimai wasabru ala zulmihim da yin hakuri akan zalincin su ila an yastariha barrin aw yustaraha min fajir har lokacin da mutunan kirki zai huta ko kuma a huta da fajiri wa hadha al manhaj al athari wannan manhajin da aka samu daga magabata mustamiddun min as sunnati sahiha an ciro shi ne daga sunna ingatacciya qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace marra amin amirihi shay'an duk wanda yaga wani abu daga shugaban shi yakrahu yana kyamarsa falyasbir yayi hakuri fa innahu yanda al amrin yace man faraqa al jamaa duk wanda ya rabu da jama'a shibran daidai taqa famata ya mutu aka haka famaitatuhu jahiliya mutuwa shi irin ta jahiliya ce muttafaqan alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi kuma yana ganin zamu dakata subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi